عليم حكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا غوريا ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya saki hada mu irin wannan rana ta talata yau dai 28 ga watan 6 hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1435 wanda kuma ya dace da 28 ga watan 4 miladiya 2013 wanda wannan kuma shine darasin mu na hudu a cikin wannan littafi mai tarin albarka nabiyyu rahma sallallahu ta'ala alaihi wa sallama siratun wa durusun wa ibar na babban malami mu Dr. Sani Umar hafizahullahu ta'ala. Dan ban manta ba, mun zo shafi na 13 muna cikin wato qissatu hadithatul fil, kisan abin da ya faru a shekarar giwaye. Bayani ya gabata cewa wakili ko kuma gwamnan Najashi da yake Yemen shine Abraha, yayi niyya da azama na yaje ya rushe Ka'aba, yayin da ya samu fusata a lokacin da wani daga cikin Larabawa yadda ya shafa kashi a katafarin cocin da ya gina a Sana'a wadda ya samu ta suna Qulay al-Qulays domin ta zamo kishi ga Ka'aba. To ya taho domin ya zo ya rushe Ka'abar ga baki ɗaya, wanda wannan ya faru ne kusan shekara ta 571 da haihuwar annabi Isa alaihi wa nabiyyi na salatu wassalam. To mun yi bayani cewa ya fito shi Abraha da runduna ta sojoji 60,000 wanda a ciki akwai giwaye daga 9 zuwa 13. Mun yi bayanin lokacin da wasu sarakuna da Larabawa suka soma kawo masa farmaki kuma zamo ya fi ƙarfinsu, har ya kama waɗansu daga ciki ya ɗaɗɗaure su kuma suka yi masa magiya kada ya kashe su. To yau za mu ɗora a kan inda muka tsaya. Ya ce falamma marra bi ta'if, yayin da ya shuɗe ta ta'if, kharaja ilayhi mas'ud ibn mu'attab fi rijalin min thaqif, sai wani mas'ud ɗan mu'attab ya fito a cikin mazaje wanda suke zarata na ƙabilan Thaqif. Fa qala lahu ayyuha al-malik nahnu abiduk, wala'alla ya ji abin da ya faru ga magabatansa, sun yunƙura haƙarsu bata cimma ruwa ba. To maimakon ya ja baya yana zaton cewa abin da aka yi yunƙuri za a ci nasara, idan an ci nasara to gina zai iya samun wani matsayi, domin galibi ana karkata zuwa ga abin da zai ba da matsayi a rayuwar duniya. To shi da ya fito a cikin mazajensa sai ta ya kai wannan sarki nahnu abiduk, mu dinnan da kake gani gabaki ɗaya bayinka ne, wa nahnu nab'athu ma'aka man yadulluk, kuma mu za mu aika tare da kai ga wanda za su nuna ma hanya. Kar ku manta cewa irin wacan tafiya, tafiya ce mai matukar wahala, surkukin jeji ne wanda yake ya sarke tsakanin bishiyoyi da manya-manyan duwatsu. Idan mutum bai san hanya ba, kilomita 10 idan ya taho da ƙyar zai iya mai da kansa ta inda ainihin ya biyo. To wuri ne mai matukar wahala bi, dole sai an samu wanda ya san hanya. Shi yasa ake samun al-khairit, shi ne masanin hanya wanda akan yi tsada da shi a ba shi kuɗi domin ya jagora daga gari kaza zuwa gari kaza. To shi ne yake cewa zai yi ma Abraha wannan gata. Fa ba'athu ma'ahu bi abi rigal, sai suka aika wani tambadadde mai suna Abu Rigal maulan lahum, wanda bararren bawa ne gare su. Fa kharaja sai ya fito hatta idza kana bil mughammas, har sai da yazo wani wuri wanda ke tirshi al mughammas, mata abu rigal, sai shi abu rigal ya mutu. Sai idan kun duba kasa yace al mughammas makanin sharqa makka, shi mughammas wani wuri ne gabas da makka, ala tariq taif, a hanyar taif, ala masafati 20 kilan, wani tafiya ce ta kilomita 10 min makka tsakanin mughammas da makka. Sai ce unzur al maalim, al maalim al athira fi sunnati was sira, wato sunan littafin da ya haikaito wannan bayanin kenan, da wani malami Muhammad dan Muhammad dan Hassan al-Sharraf, wanda an buga shi a matsaban darul qalam da kuma ad-darul shamiyya, bugu na farko a shekara ta 1411 kuma a Beirut Lebanon, wanda shafin littafin da wannan magana take shine 277. To saboda haka annan al-mughammas nan Abraha ya tsaya yayi shiri, ya shirya rundunarsa da yanda ya kamata a nufin a shiga Makka. To a wannan wuri shi Abu Rigal ya mutu. Wa huwa alladhi yurjamu qabruhu, kuma shine wanda ake jifan kabarin sa. Shi Abu Rigal duk wani balarabe na jahiliya da yaji cewa sababin mutuwarsa a wannan wurin shine jagorancin yadda za a isa Ka'aba ko kuma Makka a rushe Ka'aba, to zai ga cewa gudunmuwar da ya kamata ya mafi karanci ya zafi kabarin wannan shakiyin. Saboda haka sai zama kabarinsa kamar yadda ake jifan shedan yanzu, kamar yadda Hausawa suke cewa ma'ana wajen jamarat. Wa ba'atha Abrahatu rajulan, nan akwai dan kuskure, ya kamata da min al-habasha ba min araba ne, akwai al-habasha. Wa ba'atha Abrahatu rajulan min al-habasha, Abraha sai ya aiki wani mutum daga Habasha, mutumin dan Habasha ne, sunansa Al-Aswad ibn Al-Maqsud, sunansa kenan. To sai Abraha ya tura shi ala muqaddimati khaylihi, gabaga dawakansa, ma'ana shine jagaban dawakai. A ka'ida ta wancan lokaci idan za a fita, to sai an kasa rundunar yaki kusan biyar, akwai Maqdima, akwai Saqa, akwai Maimana, akwai Maisara, akwai Qalbul Jaysh. To ko ina za a duba irin kwarewan mutane da jarumtaka su irin hatsarin wajen, sannan sai a saka su a lokacin da shi kuma jagoran tafiya yana tsakiya, yana cikin Qalbul Jaysh. To shi Al-Aswad ibn Al-Maqsud shi ne aka saka a gaban dawakai zama jagoran waɗannan dawakai. Wa amarahu bil ghara, sai ya umarta shi da kaifar maki ala al'amin nas, akan dabbobin mutane, cewa duk wata akuya ko wata tinkiya ko wani raƙumi idan suka ci karo da shi, to su ɗauke shi ya zama gani masu kwashi. Fa jama al-aswad ilayhi amwal al-haram, sai shi Aswad ya tara ma Abraha dukiyoyin harami, domin al'adan duk wani gari wanda yake irin wancan da ka zo bakin gari za ka samu dabbobi suna kiwo. To gabaki daya sai ya sa aka yaye duk abin da aka samu wani dabbobi, kuma ba za mu yi mamaki ba tafiyar da ake da soja 60,000, ai ga gaba abin mamaki ba ne, ba ko da a ce dabbobi sun kai 1,000 ma a iya kwashe su. To saboda haka sai ya tara masa duk abin da aka ci karo da shi na dukiya ainihin ta haram. Wa asaba li Abdul Muttalib 200 ba'irin, kuma sai ya kwashi raƙuma 200 na Abdul Muttalib, daga cikin raƙuman da ya sata ya kwata ya tare, ta akwai raƙumi 200 na Abdul Muttalib kakan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Thumma ba'atha rajulan ila ahli Makka, sannan shi Abraha sai aika wani mutum, shi mutum ne na kabilan al-Himyar, sai aika shi zuwa mutanen Makka. Faƙala zai ce ablig sharifaha, ka je ka isawa ainihin maɗaukakin Makka, ma'ana jagoransu, shugabansu, wanda a wannan lokaci shi ne Abdul Muttalib. Ka isan masa bayani annani lam ati liqitalin, cewa ni ban zo domin yaƙi ba, bal ji'tu li ahdi malbait, ni nazo ne domin na rushe wannan daki. Ma'ana abinda yake so ya ce kar mutane su tsorata duk su fita su dauka cewa yaki aka zo, a'a, shi idan ya biya wannan bukatar to shikenan magana ta riga ta kare, kenan kowa ya ci gaba da harkokinsa. Yana gani abu ne mai sauki, shi ba mai sauki bane. Don kala sai wannan mutum ya tafi. فقال لعبد المطلب ذلك سيشهد عبد المطلب وانن ساقو سوى ابرهني تولو شقا ابن ديكي تفدشي. قال عبد المطلب سي عبد المطلب يتي ما لنا به يدان اي مبام جوانك الفي تعليدشي معنى بزام ايجادشي با سنخلي بينه وبين ما جاء له yace za mu ainifin zare hannunmu mu kyale shi da abin da ya zo saboda shi. Eh, saboda haka za mu zare hannunmu mu bar shi shi da abin da ya niyya. Fa inna hadha baytullah, yace domin wannan dakin Allah ne, wa baytu khalilihi Ibrahim alayhi salam, kuma dakin badadayinsa ne Ibrahim, aminta Allah ya tabbata gare shi. Wannan ishara ta Abd al-Muttalib tana nuna cewa ashe duk wanda yace zai dada kayan Allah, Allah ne zai dauke mataki akan shi wannan. Sannan kuma wanda yace zai dada kayan masoyin Allah, to har yanzu kuma da Allah subhanahu wataala yake ja. To kenan yana nuna wannan daki yana da wasu matsaye guda biyu, kuma kowanne zai sa ba za a yi tunasara akan sa ba. Na farko dai mallakar Allah ne, nasa ne. Sannan kuma mallakan badadayin Allah ne. Kun sani cewa a duk halitta da Allah yi babu wanda suka yi matsayin kulla sai Annabi Ibrahim da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Nassin Al-Qur'ani wattakhadha Allahu Ibrahima khalila, kuma manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana cewa inna la qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalila. Allah ya rike ni badadai kaman yanda ya rike Ibrahim badadai. Ma'ana kulla shine matsayi na karshe, babu sama da shi. Da a ce akwai wani matsayi sama da kulla, to da Allah ya riki manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama. To amma daga shi sai dai ainihin a diga aya a dawo. Sai ce fa in yamna'hu, idan Allah ya tsare shi, ma'ana shi dakin, fa huwa baituhu wa haramuhu, to dakin Allah ne kuma haraminsa ne. Wa in yakhlu bainahu wa bayna dhalik, in kuma Allah ya kyale tsakanin dakin da wancan abin da aka yi niyya, wallahi ma lana bihi min quwwa, saboda haka mu bamu da wani karfi dangane da shi. To anan kamar yadda muka sha fada, ba kuma wannan yana nuna duk wani wanda yake badadayin Allah, masoyin Allah, Allah ba zai iya jarraba sa a rayuwa ba, zai iya jarraba sa saboda wata hikimomi da shi Allah shi ya sani. Kun ga hadisi yana cewa aktsarun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal, wanda Allah ya fi yi wa jarabawa da girgizawa su ne annabawa, sannan daidai kurji kuma daidai ruwansa. Gwargwadon matsayin ɗan adam a wajen Allah, gwargwadon darajarsa, to gwargwadon kuma irin jarabawa da Allah subhanahu wa ta'ala zai masa. Akwai wanda Allah zai yi masa jarabawa ya shanye ta, to amma da za a raba a yau mutum ɗari, to gabaki ɗaya sai sun yi felin, ba wanda zai ci. Saboda Allah ya san shi wancan zai iya cin wannan jarabawar, shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa. To saboda haka kenan kar ila a ga cewa ga wani ana batun mutumin Allah ne, to kuma Allah sai ya jarabe shi da wani abu. Ka ɗauki Annabi Ayyub alayhi salam, Annabi wanda Allah da kansa yake cewa inna wajadnahu sabiran, mun same shi mai duriya mai haƙuri. To amma kuma irin jarabawar da Allah ya yi masa, ‘ya’yansa da matansa da dukkan dukiyarsa, Allah subhanahu wa ta’ala ya kwashe su, ya ma ɗora masa rashin lafiya da ya doguwar rashin lafiya wacce take mai tsananin gaske, wanda duk kowa ya fashe ya basa in ba matansa kwaya ɗaya ba. To kaga irin wannan karkace, a to ya za a ce annabin Allah ne masoyin Allah, kuma Allah subhanahu wa ta’ala ya masa irin wannan jarabawar. Hikimar irin wannan shine idan Allah subhanahu wa ta'ala bai jarrabi bayinsa na kwarai ba, to su masu raunin imani idan aka jarabe mutun shi kuma sai yake kauna yake to wannan jarabawan alama ce ta Allah baya yi da shi alama ce ta cewa zunubai sun hadiye shi amma ga suwa da suwa da suwa da Allah subhanahu wataala bai musu kaza ba to Allah sai ya sanya jarabawa ma mai nauyi akan bayin sa na kwarai ne tare da cewa kuma yakan dauki mataki ga wanda za su yi wani abu mara kyau ga abin da Allah ya zaba ya ce nasa ne shi ma kuma domin ya zama darasi ga mai irin wannan niyya to shine sai yake cewa thumma talaqa sannan sai ya tafi ma'ahu thumma talaqa ma'ahu Abdul Muttalib sai shi Abdul Muttalib ya tafi da shi wancan mutum na kabilan Al-Himyar wanda aka tura ya zai kai labari to sai Abdul Muttalib ya tafi da shi ila Abraha zuwa Abraha wa kana Abdul Muttalib rajulan jasiman wasiman Abdul Muttalib ya kasance mutum ne mai jiki kuma kyakkyawa kyau wanda yake ainihin kuma da kurjini galibi idan kai an ce wasim wanda yake kyakkyawa kuma kyawun da yake ya turku ya ta kudu da kurjini filgale kamar yanda kuka shaji ana fada ba ko da yaushe ba ta wajen 70 a cikin 100 ya fi yin kama da mahaifiyarsa a wajen wayansu halaye so da yawa mun fada muku cewa mahaifiyarsa basarakiya ce mai kasaita wanda saboda kasaita ta ko auren ka za ta yi sai dai in kai da akan sharadin in ta ga dama ta sake ka radda ta gama zama da kai to kan kasaita ta isa to saboda haka sai ya zama kusan sannan ga babansa Hashim wanda yake babban mutum to amma idan ka kwatanta jalala da matsayi na ita matar a cikin family dinta da kuma Hashim ko dai ka sai sanya kufi ko kuma ka ce kaman kasaita ta sa bai kara sanata ba ita Salma da muka faɗa to kun ga kenan Abdul Muttalib ya samu kasaita ta ko ina ta bangaren uwa ta bangaren uba to saboda ka shi yasa da ka ganshi za ka ganshi ainihin mutum mai kurji ne falamma ra'u Abraha yayin da Abraha ya ganshi a azamahu wa akrama sai ya girmama shi ya mutunta shi kaman yanda yazo a cikin wasu da tafai na sira yana hango shi an ce ga sharifu makkanan lokacin yana kan karagarsa ta mulki shi Abraha ana ta fadanci ta zurfita da sauransu to sai ya ga wannan mutumin bai kamata a ce yana zaune a ƙasa shi yana zaune kan gadon sarauta ba to kuma yana ganin in ya kawo shi suka zauna tare an yi kunnan doki ya hau gadon sarautar Abraha kuma kamar mukamin sa bai kai haka ba ina mafita sai ya sauko ƙasa ya zauna don su zauna tare to sai ainihin suka zauna tare a ƙasa fa talaba minhu an yarudda alayhi 200 al-bayr sai ya nema daga gare shi cewa ya dawo masa da raƙuman nan 200 allati asabaha min malihi wanda ainihin ya kwace daga dukiyarsa amin fa qala abraha sai abraha yake cewa innaka kunta azabtani yace wallahi ka burge ni ka bani farjini hina ra'aituka yayin da na ganka walaqad zahidtu fika sai dai kuma kash naga wallanka ma'ana yadda ya hango shi to lalle ya bashi tsoro to amma kuma ya zai buge da neman a dawo masa da raƙuma 200 ga babban abin da yazo da shi qala Abdul Muttalib sai Abdul Muttalib yace lima yusufu da me me yasa ka faɗi haka cewa da na burge ka kaga kurjini na amma yanzu kuma kaga walle na qala sai yace jitu ila baitin na zo ne fa zuwa ga wani daki huwa dinuka wa dinu abaik dakin nan shine addinin ka shine addinin iyayenka wa sharafukum kuma shine darajar daukakarku wa ismatukum kuma shine kariyarku na zo li ahdimahu domin in rushe shi falam tukallimni fihi kun ba kai min magana a cikin sha'anin daki kace dan me zan rushe shi ba wato kallimni fi 200 ba'ir kuma ka zo kana tambaya ta raƙuma 200 me raƙuma 200 idan an kwatanta da matsayin dakin da nake so in rushe ayya ashe shi Abraha bai gano bakin zaran ba qala ana rabbul ibil yace to ai ni ne ubangijin raquma wal baytu lahu rabbun yamna'uhu min shi kuma dakin yana da ubangijin da zai kare shi daga gare ka akwai ka tsabbar da yace ce wala yamna'uhu minni ai ba zai taba kare wannan dakin daga gare ni ba inna al-insana la yatqa arha usajada wallahi dan adam idan ya samu sarauta kafaitacciya ko ya samu kudi kafaitattu wallahi yana da cewa da kowa ba zai yi da a nan Najeriya fa akai basaraken da aka je wa'azin izala garin sa ya hana aka je aka ce ranka ya dade wannan fa wa'azin aikin Allah ne sai a ji a ce ma Allah mu hana a nan Najeriya aka yi yanzu ya mutu yana sai da ba Allah bayani to dan adam duk lokacin da yaji Allah ya bashi wani matsayi na kuɗi na farko sai ga cewa mutuwa dama wannan ba ma yanzu ba yana ƙara samun kuɗi yana ganin kamar yadda kuɗi yake karuwa rayuwar ba karuwa take yadda yake ƙara samun matsayi a wajen mulki to yana ganin cewa kasaita da tsawon rayuwa duk karuwa take to saboda haka sai yake ganin ai zan ba a ce Allah ya hana shawai ta su ga shayya zo maka da ya rage fa amara bi iblihi fa ruddat alai sai yayi umarni da raqumansa sai aka mayar masa thumma kharaja abdul muttalib sana abdul muttalib sai ya fita wa akhbara quraishan al khabara sai ya bai wa quraisha wa labarin abin da ya faru wa amarahum an yataharrazu sai ya umarce su cewa su je su fake su boye fi ruhusul jibal akan duwatsu khawfan alaihim domin ji musu tsoro min ma'aratul jayish na daga ainihin cutarwar rundunar yaki fa fa'alu sai suka aikata duk da cewa ya ce ba wai yaki ya zo ba to idan shi a zuciya sai yana ji ba yaki ya zo ba sauran yan barandansa fa ai ba lallai bane a kwashi da su lafiya ku gane irin wancan jahiliya ba wani abu mai suna tausayi ko jin kai wallahi kakanninmu suna ba mu labari wanda kusan in sai iyayensu sun riski irin yakin jahiliya da aka yi wanda aka yi a nan kasar Hausa da ma dan kanshi-kanshin addinin cewa idan aka zo gari duk mutane sun gudu ba a samu bayi an kama ba sai aka samu kutare da makafi sai a ce to gara ko da kaifin takobi a gwada tunda dai ba za ka je ka sai da makaho ba ko kuturuwa zai saya moriyar mai zai mawani kawai sai a dinga fili kawunan su to kaga yanzu wannan mai kuma zai na rashin tausayi ya baka mamaki to koda shi yana jin cewa bai zo yaki ba hashiyarsa ba lallai ba ne ba ta shiga lafiya ta fita lafiya wannan kuma yana nuna kwarewa ta Abdul Muttalib da iya jagoranci yace lallai duk mutanen Makka su fita domin a lokacin ba wani yawa gare su kware ba su gudu su fitan kan duwatsu kowa ya tsira da rayuwarsa domin kauce ma cutarwa ta wannan rundunar yaki fa'arsalallahu tayran jama'at Allah subhanahu wa ta'ala sai ya aiko da tsuntsaye kungiya ma kulli ta'irin hajar wasu malaman sirar suka ce ma kulli ta'irin salatu ahjar tare da kowane tsuntsu akwai duwatsu guda uku min sijil daga gasashen taban jahannama falam tusib tilka alhijaratu ahadan illa halak wannan dutsen ba zai samu wani ba kowane ne fa sai ainihin sai ya halaka wannan zai nuna mana duk wani abu da kake gani na ci gaban rayuwa wallahi arowa akai aka sato a Qur'ani tunda ku duba annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama lokacin da yake fassara wa'idunahum masatu min quwwa sai yace ala inna quwwatar rami maza Allah ke cewa karfin soja shine harbi har yanzu babu wani karfin sojan da ya wuce harbi musamman ta sama kun ga yanzu wannan tsuntsayen ruwan bama bamai ne irin samfulin skirt to kaga daga nan aka hararo to ashe kenan a iya amfani da jirage ta kai farmaki wallahi babu wani ilimi sabo da magwata addini suka samu ba a musulunci ba zaka yi mamaki idan kana karanta tarihin musulunci duk wata kwarewa ta wani abin da ya shafi likitanci ta wani abin da ya shafi kimiyya wallahi littafin musulunci ne sai dai a tsawara abubuwan ma'ana a tiyar da su gaba kun ga lokacin da tatar suka ci andalus duk wasu tattafai muhimmai da suka shafi ilimin addini suka shafi kimiyya suka shafi tsib shine likitanci suka kwafe su ga baki ɗaya da yarurrukan su sannan kuma suka dauki wani tafi suka saka a cikin kogin Dajala kogin Dajala ba karamin kogi bane ba wanda ka iya ta kogi iyakar ido amma malaman sirra suka ce wallahi sai da kai idan ka ɗebi ruwan sa baki zaka gabe saboda tawada da tawanku tattafai wasu tattafai yanzu ko sunan su ba zaka iya ji ba an kwafe su zuwa wani yare sannan kuma ainihin su an riga an salwantar da su da saboda haka ashe kenan yanzu duk yadda duniya za ta ci gaba da duk wani abubuwa na makami za ka ga cewa dai kirar abubuwan na Allah ne kuma ka tambayi duk wani mutumin da yake kallon satellite ko yake kallon TV duk wani abu da za ka gani ko jirgin ruwa ko jirgin sama wallahi sai ka kalli wata dabba ce ta Allah aka kwaikwayo duk irin jiragen sama na za ka ga ko wani kifi ne ko wata halitta ce ta ruwa za ka yi ta mamaki ina suka samu wannan ilimin wallahi sai ka samu halittar Allah ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu abinda yake cikin ruwa kawai ka ce kaloli kaza ne kaza misali ka ce da kwado da ifibiya da kaza ka faɗi irin waɗannan asnaf din wallahi ba za ka yi lissafewa ba yanzu in ka ce kifi karkashin wannan lafazin na kifi za ka samu kaloli dubunnai kowanne sunan sa kifi to ka ce kifi ka ce kwado kwadon kansa kalolin sa Allah kawai san iyaka to irin wannan jinsin ka ce kifi ka ce kwado ka ce kaza wallahi Allah ne kawai san iyaka to za ka samu duk a su ake kwaikwaya ana burge mutane alhali kuda ya riga su to saboda haka Allah subhanahu wataala sai ya aiko musu da waɗannan tsuntsaye fa kharaja albaqiyatu sai saura suka fita haribina suna masu gudu yatasaqatuna suna tafaduwa bi kulli tariqin a kowace hanya wa yahlikuna suna ta halaka ala kulli manhal a dukkan wata magangara kamar yanda yazo a cikin sira da aka tashi daga al-mughammas na san duk mutanen da suka yi aikin hajji sun san wani wuri da ake ce da shi wadi muhassar idan ka bar Muzdalifa kafin ka zo Mina za mu ga an yi musu wani alama an dan yi gine na dutse an yi daya san ma'ana tsakanin hanyoyi dan a nuna ga inda wajen ya soma ga inda ya kare to wannan wadi muhassar lokacin da Abraha ya shigo shi da tawagarsa anan sai wannan giwan tasa sai ta durkushe ko ince namijin giwa sai durkushe kun san sunan sa Mahmud kamar yanda suka ambata idan aka tashe shi aka karkatar da shi zuwa ya tafi Yemen ko Sham sai kama hanya amma idan an kado shi ya kalli wajen Ka'aba sai durkusa akai juyin duniyan nan ya tafi ita tafiya domin kun sani daga cikin ni'ima da Allah ya wa dabbobi Allah yana sanar shi su abinda ba ma sani me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba dai dan ina jin tsoron kar ku kibin ne mamatan ku idan sun mutu ba da na roki Allah ya ji yadda ku abinda yake faruwa a cikin kaburbura duk kowa yana sani kaza da za ta ce kabari ta san me yake faruwa za ta ga wani na cikin balbalin bala'i ila za ta ga wani ainihin a cikin ni'ima da rahama ja kuna da kowane ne me ya sanya ainihin a Sham suke tafiya da dabbobin su idan dabbobin sun samu imsakul basan wato akwai kullewa ciki da dawakai suka yi to sai ainihin larabawa a Sham sai su fitar da su kaburburan yahudawa ko kuma wato al-fatimiyya al-fatimiyya wani yanki ne daga cikin firaq na shi'a al-fatimiyya to idan aka je kaburburan su da irin waɗannan sai ga kawai doki ga baki ɗaya malan suke sa ya tsuge ina ta zawo saboda bala'in da ya gari na faru a cikin makabarta to irin wannan abubuwa dabbobi sun sani dan adam da aljan su kawai Allah ya saba sani ba ku duba hadisi yace duk kullun idan daren juma'a ya zo duk wata dabba da Allah ya yi ta kasa zaune da tsaye ba ta iya baccin kirki ba ta iya nutso kirki tana jin tsoron kada juma'a gobe na kiyama sai din su biyu ne wannan su ko aka dan adam da aljan wannan ba kunsa wani ma a ran nan za ka kawo masa amarya a wannan dare ba ya zuciya wani abu ba zai faru to saboda haka wannan namijin giwa kamar Allah subhanahu wataala ya ankara da shi ga wasu abubuwa shi yasa ainihin sai ya ki tafiya wama afallahu ala abraha Allah sai ya aiko akan abraha da'an fi jasadihi da wata cuta a cikin jikinsa faja'alat tasaqatu anamiluhu sai ya zamo wannan cuta tana ta yanke ɗan yatsunsa kullum wani istidraji na Allah su sauran tawagar kowane tsuntsu dama ga dutse a bakinsa ɗaya a kafar dama ɗaya a kafar hagu kuma babu kwaya ɗaya da ya kuskure domin kowanne an rubuta sunan waye zai faɗa a kansa kuma ba zai kuskure ba saboda haka duk wanda aka sako masa shikenan ya zagwanye yanar ke nan take shi kuma Abraha sai Allah subhanahu wataala ya dan daga masa kafa ya juya ya kama hanyar Yaman to shikenan sai ya zama cuta Allah ya saka masa ya zo suna ta gutsarewa suna faduwa hatta antaha ila san'a har sai da ya isa cikin birnin san'a inda ya gina wannan cocin sun mahalaka sannan sai ya mutu kamar yadda da tafsira suka ce fansada sadaruhu an kalbi yana isa Allah sai ya dare kirjinsa sai ga zuciyarsa ta fito waje kuma bai isa wannan hali ba sai da ya zama yadda ka san dan tsakon kaza dan fititi gashi mutum fa wanda yake narke ki to amma wannan cutar ta dunga zagwanye shi ta dunga zagwanye shi ta dunga motsewa yana tsomarewa sai da ya zama wanda ka san dan tsako a lokacin da ya sana wannan yana nuna mana ja da Allah subhanahu wataala babu riba sai fi wa fi hadhihi alhadisa to a cikin wannan abin da ya faru nazalat suratul fil wannan suratul fil ta sauka وهي اتتي فدن الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول وأن سورة أرآلين أسباب النزول بزامتي اتتي سبب wata kisa ba abin da ake kira sababin nuzul shine kaza ya faru to sai Allah ya sauke wata aya a sakamakon sabuwar kaza ita kuma wannan in ba kuma ta mun ce daga lokacin da aka halakar da giwaye zuwa haihuwar manzon sallam kwana 50 ko kwana 55 kun ga kenan ma ya cewa wannan sura da cewa sura ce makkiya kenan daga hadisan giwaye zuwa saukata akalla an fi shekara 40 an fi shekara 40 to saboda sai da zamo issa ce a bisa abin da ya faru ba wai ita ce sababin sauka akan abin da ya faru ba sababin sauka ko dai a yi tambaya to sai Allah ya sauke aya wani abu ya faru sai Allah ya sauke kaza misali yanzu ka ɗauki hadisatul ifk idan ƙarya da munafikai suka yi wa nan insha Allah ya ƙara mata yadda kun ga sababin saukan innal ladina ja'u bil ifki zuwa ƙarshe sababin saukan wannan ayoyi shine hadisatul ifki domin hadisar wato tana faruwa sai Allah ya sauke wannan ga manzon sallam bayan yan kwanaki ina fata mun gane wannan sura mun sha ji malamai suna fassara ta Allah ke cewa alam tara kayfa fa'ala rabbuk shin baka ga abin da ubangijinka ya aikata ba bi ashabil fil da ma'abota giwaye a cikin wannan gaba akwai girmamawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya dingina kaman ba mai ubangijin sai manzon Allah shi kadai baka ga yanda ubangijinka ya aikata ba ga ma'abota giwaye alam yaj'al kaydahum fi tadlil ashe Allah subhanahu wataala bai sanya makircin su a cikin rushewa da halaka ba wa arsala alaihim tayran ababil ashe Allah bai aiko musu tsuntsaye wanda suke jama'a jama'a ba tarmihim bi hijara suna jifan su da wayansu duwatsu min sijil daga soyayye ko gafashshen taban jahannam faja'alahum ka'asfin ma'kul Allah ya sanya su kaman abincin dabbobi wanda aka tattake wani malamin mu basakwati yace Allah ya maishe su kaman daddagaggar danga to saboda haka kenan Allah subhanahu wataala mai da su irin yanda ka san abincin dabba wanda za ta tattake ta tattake ta lalata shi. To haka Allah subhanahu wataala ya mayar da su. Akwai wanda daga cikin sahabbai yana cewa mahaifiyarsa sai da ta nuna masa sauran ragowar kashin waɗannan giwaye. Wanda duk sun canza ainihin sun zama kamar ba kashin giwa ba, domin dai an nuna cewa hadisa ba ta da nisa sosai da ainihin bayanan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Sai malam ya ce wa fi dhalika al'am, to a cikin wannan shekarar ce walida rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aka haifi manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yawmul itsnain, ranar litinin, lifnatai asharata layla, wato a kwana 12 khalat, wanda suka shude min shahar rabi'ul awwal, na watan rabi'ul awwal. Idan kuka duba can sharhi a ƙasa, malam yace nassa alaihi muhammad ibn ishaq al-muttalibi. Akwai muhammad ibn ishaq wanda aka fi sani suna sahibul magazi, yana da wato ainihin rubuce-rubuce gwani ne ta fannin tira. Ibn ishaq kaman yafi kowa kwarewa a wajen ba da labarin sira da kuma yaƙe-yaƙen manzon sallallahu alaihi wasallam, shi yasa ake ce da shi sahibul magazi. To ibn ishaq yayi nassi akan haka, wa huwa imamun hujjatun fil magazi, kuma shi malami ne, hujja ne a cikin sha'anin magazi, ma'ana yaƙe-yaƙe duk abinda zai ba da labari a cikin sira, to lallai hujja ne. Wa alaihi jumhur ahli sir, kuma akan wannan magana mafi yawan malaman sira suka tafi, wal mu'arrikhin, da malaman tarihi. Ma'ana cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam an haife shi 12 ga watan rabi'ul awwal, kama nassa alaihi al-hafiz ibn kathir, kama yanda al-imam al-hafiz ibn kathir shi ma ya nassi akan haka. Wa mala ilaihi al-doktor akram diya'ul umari, shi ma wannan babban malami, malami mun a jami'ar islamiyya, yana da littafin sira mujalladi 2, to shi ma ya tafi ainihin akan wannan cewa manzon sallam an haife shi a 12 ga watan rabi'ul awwal. Yace li makanati ibn ishaq wa thiqatihi, saboda daraja da matsayin ibn ishaq da kuma nagartarsa ta fuskar sira, shi yasa waɗannan giggan malamai suka tafi akan cewa eh lallai 12 ga wata ne. Sai yace wa khalafa fi dhalik Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im, to akwai wani sunansa Muhammad, shi tabi'i ne dan Jubair ibn Mut'im. Shi Jubair ibn Mut'im kun ga sahabi ne, to shi ɗansa Muhammad ya saba akan wato cewa 12 ga wata ne. Wa huwa tabi'iyyun jalil, kuma shi tabi'i ne mai daraja. Wa zakara, shi sai ya ambata cewa annahu walida, cewa an haifi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama li thamanin khalauna min rabi'il awwal, 8 ga watan rabi'ul awwal. Warajahu shaykh Nasiruddin al-Albani, shi kuma al-imam al-Albani ya runja yadda wannan wato ra'ayi na shi wannan babban tabi'i. Me yasa Albani ya rinjaye da wannan magana? Mare sai li tabi'i yati qa'ilihi, saboda kasancewar mai fadan wannan tabi'i ne, saboda tabi'i yasa, saboda kasancewar sa tabi'i, ganin da malam Albani yake. Shi ibn Ishaq sahibul magazi ya rasu 150, domin kusan tsarin maliku ne, maliku ya rasu 179, don ka isa ma abokin fafatawan maliku ne, sun san malamai yadda Allah ya yi su, tsakaninsa da maliku ba sa shan inuwa ɗaya. To saboda haka kun ga shi maliku ba tabi'i bane ba, bal almajirin tabi'ai ne, kuma tabi'an ma sigaru tabi'in, domin daga cikin malaman maliku akwai su al-imamu zuhuri, zuhuri kuma daga cikin sigaru tabi'in ya rasu 126. To saboda haka shi ibn isa kasancewarsa bai kai ma a matsayin ake da shi wato tabi'i din ba. To ashe tun daga maganar tabi'i shi malam Albani yana ganin ita ya kamata ainihin a rinjayar. Sai malam sai kama kharu fi zalika muhammad bin umar al-waqidi, kaman yanda muhammad dan umar al-waqidi shi ma sai ya saba akan wannan fanarsa, shi kuma sai ya yi nafsi ala ashari layalin, cewa kwana 10 ne min rabi'il awwal, a cikin rabi'ul awwal. Mukhalifan bidhalika shaykhahu, shi al-imam al-waqidi kun ga da wannan ra'ayi na sa ya saba wa malamin sa, shi ne ibn ishaq. Ibn ishaq malamin al-imam al-waqidi ne, kun ga abin da yafi shahara ko da kina san zamu zo cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya aure nana Khadija yana dan shekara 25 tana kai shekara 40 amma idan ka koma sirat ibn ishaq shi malamin al-imam al-waqidi yace lokacin manzala na shekara 25 ita kuma shekara 28 ma'ana da shekara 3 ta girme manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shi sa malamai da dama suka ce to ai shi abin nan sahibul magazi ibn ishaq shine siqatul sabtin ta fuskar sira da kuma al-magazi ya za ya dauki riwayan waqidi wanda kaman zamu gani anan matruk ne a ce a rinjaye da riwayar sa ainihin akan ta malamin sa wanda shi kuma ya fi shi nagarta zamu zo da insha Allah anan gaba sai malai sai wal waqidi shi imam al-waqidi ma'a sa'ati ilmihi bil magazi duk da yalwan ilimin sa ta fuskar sira illa annahu matruk sai dai shi bararre ne a wajen malaman sira kuma a wajen malaman hadisi mafi yawa idan ka ga al-imam al-waqidi ya rawaito abu an dauka to sai an samu wata mutaba an samu wani labarin da ya inganta wannan ta wata hanyar to saboda wannan labarin ba wai saboda abin da shi waqidi ya faɗa ba yace wa kada kazzabu jama'atu minan nuqat kuma da yawa daga cikin malamai masu warwara ma'ana masu fashin baki sun kareta shi sun ce mutun ne makareci malam yace dai wa hunaka aqwalun ukhar akwai dai wasu maganganu ma daban zaba ilaihi afradun wani tsayi kuma malamai suka tafi akai yace ka duba as-sirr an-nabawiyyah ibn kathir shafi'i mujallad na dai shafi'i na 199 da kuma sahih as-sirr an-nabawiyyah na malam albani shafi'i na 13 da kuma as-sirr sahiha na shi diya'ul umari mujallad na dai shafi'i na 98 ma'ana dai abinda ma nake so tabbatar mana magana mafi rinjaye cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ainihin an haife shi ranar litinin 12 ga watan Rabiul Awwal bal akwai wani asar wanda yazo cewa litinin 5 ta maimaita ga manzo Allah sallam ranan aka haife shi ranan ainihin aka so mai masa wahayi a rannan ya fita daga Makka a rannan ya shiga Madina kuma irin wannan ranar sai Allah ya karbi ransa sallallahu ta'ala alaihi wa sallama amin to sai malamin yace durusun wa ibar yanzu ga darussa da kuma izina da ya kamata mu koya a cikin wannan darasi namu na yau abu na farko bayanu sharafil ka'aba a cikin wannan darasi mun fahimci bayanin daukaka da daraja ta Ka'aba wa kaifa kana al-arabu da kuma yadda larabawa suka kasance yu'azzimunaha suna girmama ta wa yuqaddisuna kuma suna tsarkake ta likauniha domin kasancewarta min baqaya dini ibrahim alayhi salam daga tana daga cikin ragowar alamomin addini na Ibrahim alaihi wa nabiyyi na salatu wassalam kenan mun fahimci hatta a jahiliya larabawa ba sa wasa da Ka'aba suna girmama ta suna mutunta ta ku duba lokacin da Ka'aba ta taba rushewa a jahiliyar larabawa duk da mutane ne masu sirri ba mutane ne masu kwace masu fashi masu harambe masu yin kudin ruwa to amma sai suka ce ba za a gina ɗakin Allah da kuɗin haram ba a zo a yi karo-karo duk wanda ya san kwandala ta haram sai kai kawo mana ita kuma sun san ba a kawo ma Allah wasa ba wanda ya kawo kwandala ta haram aka zo aka gina Ka'aba da kuɗin sai ƙare sai suka batta a yadda take a yadda take kun shaji manzon sallam da ya zo yake ce mana Aisha ba dai dan mutanen ki suna sababbi cikin musulunci ba da na rushe Ka'aba na mai yadda ita irin asalin gininta domin su Qurayshawa lokacin da suka yi ginin kudin su ya kare sai suka kyare wannan bangaren wanda yake tam daga arewa wanda yake tawa da shahidar Isma'il wanda misali kamar angul haka zaka ga cewa ko da dawafi zaka yi dole ba zaka shiga tsakaninsa da Ka'aba ba domin shi ma daga cikin asalin ginin Ka'aba to saboda haka dai hatta a jahiliya suna girmama ainihin Ka'aba abu na biyu hasadun nasara a cikin wannan darasi mun ji kyashi da hasadan nasara wa hikduhum da kuma kullatar da suke da ita ala makkata akan makka wa ala al-arab da kuma kullatar da suke akan larabawa alladhina yu'azzimuna hadha albayt, wanda ainihin suke girmama wannan daki. Shekaru da dama na taba karanta wata makala da wayansu wato ainihin magauta musulunci suka yi kasashen Turai, daga cikin wani babban su ya tashi yana nuna wajejen Makka, yana cewa ba su da wata barazana a duniya da ta wuce wancan wajen, babu abin da yake kona musu da yake tasan musu da hankali, yadda suke narke madudan kuɗi a wajen kokarin shigo da mutane addinin su. Amma da wahala ka ji an ce wani koma da bayan musulmi ya shigo addinin su, amma sai ka ji babban balto wai ya zo ya shigo addinin musulunci, kuma duk wancan wajen ne yake jama'a. Ma'ana yana daga cikin wuri da suke kwafa, to amma zelar raƙumi ta yi nisa da ƙasa, mutum ya san ba a kawo baka a ba wasa, wallahi da sun san cewa kan wallafa ce, da yanzu tuni da ba wannan labarin ake ba, domin daga cikin abubuwan da yake tayar masa da hankali duk irin abin da ake na rubuce-rubuce na ɓata addinin musulunci da shafa masa kashin kaji, bai hana kullum a dinga shiga addinin musulunci ba, kullum shiga ake. Wallahi idan ka ji mutane da suke baka labari masu sanin me yake zuwa yana dawowa Turai da America, in ka ji da ake shiga addinin musulunci abin zai baka mamaki yanda ka san wutar daji, saboda addinin Allah ne. To kenan suna da hasada akan wancan daki. Darasi na uku, an nastifa alil muqaddasat, ba da kariya dangane da abubuwa masu tsarki da daraja, wattadhiyati fi sabiliha, da kuma sadaukar da kai saboda ita, amrun ghariziyyun, wani al'amari ne na dabi'a, fi fitratil insan, a cikin fitra ta dan adam, haka Allah gina dan adam. Ma'ana duk wani abin da mutum ya dauka a matsayin addini, to yana ganin darajarsa, kuma yana ganin zai iya rasa ransa domin kare wannan abu. Shi yasa Allah ya ja kunnan mu, yace wala tasubbu allazina yad'una min dunillahi fayasubbu Allah adwan bighairi ilm, kar ku zagi gumaka a gaban masu bautar su, su ma masu wannan gumaka za su iya zagin Allah a matsayin abokin gaba ba tare da ilimi ba. Za ka iya ganin mutum yana addini, addinin ƙarya, rusasshen addini, amma wallahi zai iya rasa ransa akan wannan. Yana ganin wannan addinin ya fi ransa, ya fi dukiyarsa, ya fi komai nasa. To haka Allah subhanahu wataala ya gina ɗan adam, domin yanzu kaga waɗannan ƙabilun Larabawa da suka zo kawo mu Abraha hari ba musulmi bane ba, shi kuma Abraha abinda ya sa shi kishi ya so saransa ya za'a a zo a bata wurin ibadarsa a shafa masa kashi, kun ga ba rushe shi akai ba, amma shi ke ya kamata ya dauki mataki zai rushe wancan. To wannan yana nan al-muqaddasat, wurare wanda suke abubuwan tsarkakewa, wanda ake ganin darajar su, to abu ne wanda Allah ya gina dan adam ya dabi'antar da shi ainihin a bisa ba wannan abun kariya da kuma sonsa. Darasi na hudu da za mu fahimta a cikin wannan wato abu da muka yi wannan karatu namu, annal khawana, su mutane masu ha'inci, makhzuluna, ababan yarbawa ne, ababan kunyatarwa ne, fa haula alladhina ta'awanu ala abraha, wa'ansan mutane wanda suka hada karfi suka taimaki abraha, wa amilu uyunan, suka yi aiki a matsayinsu na ƴan leƙen asiri lahu gare shi, kada asbahu mal'unina fi dunya wal akhirah, sun wayi gari ababan tsine mawa a duniya da kuma lahira, wa asbaha abu rigal, kuma shi abu rigal ya wayi gari ramzan lil amalati wal khiyana, shine abun buga misali da kuma daukan darasi a wajen karan farautaka. Al-amil shine karan farauta, al-amala kuma shine alifin masdarin, saboda ka al-amala zamowa karan farauta, kun ga shi sai ya zamo karan farautar ainihin Abraha, yace shi ma zai masa jagora, wal khiyana da kuma ainihin ha'inci. Malai yace wa dhalla yurjamu qabruhu, saboda ka sai ya doge ana jifan kabarinsa, min qibali kulli man marra bihi, ta fuskan duk wanda ya shude a wajen wannan kabari. Kenan wannan yana nuna mana duk lokacin da kai makanka ka sassaba, ka zamo karan farautar magauta addini, za ka zamo baka da nan baka da can. Mu da muke raye a yanzu mun shaji wasu ku dama sun sani wasu musulmi ne ko dai ka samu kasashen Asia wasu ma kina kasashen America a kasashen Africa suka zamo karnukan farautan turawa da mukiya addini aka hada kai da su aka cuci addinin musulunci da musulmi amma kuma sai daga baya turawan magabatan addinin suka maida su kaman leather bag wacce ake zuwa a sayo kayan a jefa da ita Allah da kansa yake ta walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum yanzu dan Allah waye zai je gun mahauci zai sayo nama ya je da zimman leda da za a kullo masa naman ba za ka da ita ba ba ruwanka da jarida ne da leda siminti ne kai dai baka nama naman shine muradin ka da ka zo ka je za ka kullo ta kai ka jefar da ita to haka duk wani mutumin da magautan addini zai yi amfani da shi wallahi bai wuce leda balangu ko tsire ba ba wai kai yake so ba amfanin kai ke so ko a kasarka ko a wajen kasarka wallahi Allah ba zai taba bada labari ya zama ƙarya ba wala yunabbi'uka mithl khabir ba wanda zai baka labari kaman wanda ya san shi tunda Allah ya ce walan tarda ankal yahudu har abada bai yahudi ba zai yadda da kai ba walan nasara ballantana ba nasare hatta tattabi'a millatahum sai sun ganka wajen bautar su ga ka ga su to yanzu ka zama ainihin nasu kai da nasu ne amma wallahi in ba haka ba sai dai su hau dokin wuyanka su biya bukatunsu kuma su yi tsalle su tamanya su harbe baki ga gaba daya baya wannan haka tarihin musulunci ya nuna tun farko kuma har alkiyama Allah ta tsaya haka a ciki yaushe ne wanda ya halicce ka ya halicci kowa ya ce maka ga mafita kai kuma wai ka dauka cewa kafi Allah wayo wai kai ne dan zamani wayayye kake gani ainihin lalle wannan abin shine daidai ai duk abin da Allah ya faɗa wallahi ba shi da makankara haka yake ka ji gaskiya ka tarar da gaskiya sai Qur'ani ba za ka taba jin inda magaucin addini zai yi amfani da musulmi ga abin da zai amfani musuluncin ko musulmi ba a'a wallahi in ma ya nuna maka ga wani dan abu ka gina masallaci shi ya san a wannan abin da ya baka sai an rusa masallatai dubu to me amfani an gina daya an rusa daruruwa ko dubunne daiwa mu abin da yake damu mu kida humanci shi yasa kullum muke cewa mutanen mu karanta addinin mu san shi mu waye da shi to sai mu addini gata amma idan baka karanta addini ka san shi ba wallahi sai a hada kai da kai a rushe addini ka baka sani ba kana ba san gaskiya kake ba addinin amma kuma inda ka rusa shi kake to shi sanya karatun sira ta manzo sallam ta zama tilis aka dukkan musulmi kishin addini domin zai ga irin tafiyar da addinin yayi da irin shatile kafa da aka yi masa da irin nasarorin da Allah ya ba sa da kuma karshen su wanda suka yi ma addinin ainihin zagon kasa amin sannan daga cikin darussa haqiqatul ma'araka a cikin wannan darasi mun fahimci haqiqanin dauki ba dadi بين الله وأعدائه فكان الله دمغة وتنسى فمهما كانت قوة الأدو ديت دكالف مغة وتايكي وحشوده دكما تاري الرندنسى فإنها تونن كالف دونن الرندنن لن تستطيع بات دئيكو أن تقوم تطيع لحظة واحدة تقود كبتا وإدو أمام قوة الله وجبروتي gaba ga karfin Allah da kuma kafaitarsa duk yadda zaka iya gani wani zai ta ganin cewa to yanzu inda musulmi akan daidai suke ya za a yi ainihin a cutar da su yau a kware su kuma ba a yi masa kaza a'a tabbas yanda Allah ya faɗa abun haka ne walan yaj'al Allahu lil kafirin almina sabila Allah ba zai taba bada dama wa arna akan muminai ba to amma idan kaga an ci nasara akan muminan zai ka taza ka jindina muminan ne kuwa muminan ne koko masu sunan muminai ne wallahi sai dai ka samu masu sunan muminai ne kun ta ji shekaru da yawa ina jin 1940 wani abu lokacin da larabawa suka hada karfi da karfi suka yi shawara cewa za su je ga baki daya su rushe kasan Isra'il saboda cin zalin da take Falastinawa in ba kuma ta ba a lokacin larabawa suka yi wa kasan Misir ingiza mai kan turuwa cewa ta soma tura jiragenta suka yi farmaki sannan su tura Misir ta je ta yi lugudan ba mamamai a Isra'il su kuma sauran larabawa ba su tura ba aka waye gari kenan misalati take ya kan Isra'il suka zo suka yi raga-raga da Misir wani daga cikin masu fada a jirsu ya aike wasiƙa zuwa Isra'ila cewa ai wannan abin da kuka yi mana za mu rama domin manzo Allah sallam ya ba mu labari za mu kashe Yahudawa mu kashe su har bai hude ya ɓoye bayan dutse dutse ya ce musulmi ta huga bai hude ba na ka kashe shi ya ɓoye bayan bishiya bishiya ta ce musulmi zo ka kashe bai hude ga shi suka maida musu amsa wasiƙa suka ce ƙwarai da gaske abinda annabin ku ya faɗa gaskiya ne amma ku sani musulmi kirki ba irin ku shakki yayi ba suka ce giya iri ɗaya suke sha tata iri ɗaya suke yi riba iri ɗaya suke ci duk shi kenan dole iri ɗaya suke yi suka ce gobe ma in kun taɓa mu za mu gargaje ku sai kun gyara kashe shi yasa ba sa shakkun musulmin yau saboda sun san ba a doron musulmi suke tafiya ba shi yasa da ma matakin magautin addini na farko yayi wa musulmi algazawul fikri a yaƙe tunaninsa gashi dai musulmi amma an raba shi da koyar addini mu'amalarsa ba ta addinin musulunci ba aƙidarsa ba ta addinin musulunci ba duk wasu abubuwa nasa musulunci yayi gaba su yayi yamma ma'ana musulmi ne suna ta yadda Allah subhanahu wataala ba zai difai a kansa ba Allah kita inna Allah yudafi'u anil ladina amanu Allah yana ba da kariya ga masu imani to sai mutum ya zama mai sunan mai imani ba mai imani ba ya za ka yi Allah ya ba ka kariya to ashe kenan sai musulmi sun yi kokari sun dawo tafiya irin ta da wanda suke ganin ba wayewar ba ce ba to ita ce wayewar duk abinda musulunci ya ga shine wayewa to wannan abin shine wayewa abu na shidda qissatul fili qissan giwaye dalilu wato dalili ne min dalail nubuwati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato yana daga cikin hujjoji da alamomi na annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce abin da za mu gane haka baitul maqdis daki ne wanda yake daga cikin dakunan Allah ɗaya daga cikin masallatai guda uku masu girma daraja a ban ƙasa masallatin Ka'aba masallatin manzon sallam na Madina sai masallacin baitul maqdis shine lamba ta uku arna tantirai sun zo sun ci nasara a kansa a lokacin da musulmi suke riƙe da shi bayan haihuwar annabi Isa da kusan shekara 70 an zo ainihin aka yi raga-raga da musulmi da suke baitul maqdis sannan bukta nasara ya zo bayan wutar annabi Isa da shekara 587 shi ma ya zo ya yi raga-raga da baitul maqdis kuma musulmi ne suke riƙe da shi to amma yanzu gashi ita Ka'aba mushrikan Qurayshawa ne wanda suke addinin gargajiya kuma wanda suke addinin gaskiya na lokacin ai sune kiristoci domin su Abraha a lokacin addinin da suke na kiristancin gaskiya ne Najashi da mutanensa akan addinin gaskiya suke domin kiristanci kafin zuwa musulunci shine addini wanda Allah yake da akari da shi to ga su sun zo za su rusa Ka'aba da take hannun mushrikai amma kuma Allah ya yi ragarga da su kun bai ta abin da ke so in ce za ka ga cewa ai wanda suka zo su rusa baitul maqdis a matsayinsu na arna a hankalci za ka so ya kamata Allah ya ɗauki mataki akan su domin musulmi ne suke a baitul maqdis kuma arna suka zo cutar su amma Allah sai ya kyale har ku zo aka yi wannan to amma yanzu ga shi Ka'aban nan tana hannun mushrikan Qurayshawa kuma ga wanda suke kan addini na gaskiya na wannan lokacin sun zo su cutar da Ka'aban Allah ya dauki mataki akan su ashe wannan alama ce ta cewa wanda Allah ya musu wannan gatan to duk lokacin da wani ya fito cikin sai ce shi annabi da dole a yadda domin banza ba ta kai zomo kasuwa ga yara ga karnuka da kaga zomo a kasuwa banza ba ta kai shi ko kuna zaton yanzu zomo zai iya tafiya takin ya kai kansa kasuwa yara ba su jefe shi ba kaza ka su kama ba to saboda haka ashe kenan wannan abin da Allah ya maka aba sharar fage ce ta cewa akwai babban al'amari yana tafe shine samuwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam amin abu na bakwai yace hifzullahi ta'ala li baiti a cikin wannan darasi namu mun ga irin kariya da Allah subhanahu wataala ya bai wa ɗakin sa فالذي أما بيته في تلك الحادثة وند يسألي لكن سا أولن أبدا يفعلو هو من يحفظه اليوم شيني وند زي سألي شيء أيو ما لم يزكي سوى sunan ma makka da aka ce bakka bakka li'annaha tabukku anaqal jababira inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata bakka li'annaha tabukku anaqal jababira domin tana wato rade wuyayen masu taurin kai duk wanda ya tinkare da to Allah sai kasa kasa da shi to shi zai aka ce da ita al-bakka kuma aka bar ta ainihin makka falan yastati ahadun bi makruhin babu wani wanda yake da ikon wato tafiya da wani abin kyama wa kaidihi da makirtin sa anyala anyanala yati nasara min amni hadal bayt daga amincin ainihin wannan daki wa ahlihi da mutanen wannan daki illa ahlakahu Allah fatisi Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da shi waja'alahu ahadith fi Allah ya saka shi abun bada labari da hira kamar yadda yake hira Abraha kun ga ya zama abun bada labari to saboda yanayin lokaci zamu dakata anan abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din assalamu alaikum
hashuduhu taransa
khawana khawana jami'in na al-kha'in al-kha'in mayaudari al-khawana su kuma jami'i
Well, I'm going to